Ajin da dama ana sayin ji dadi ando aiki ma ana samin nishadi wallahi mama ke ce babban mura ke ke kai beni ke ke ka boye ni in zani ke 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 kai ni har makaranta
Wayoni, 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 Allah Baba.